أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa, kamar yadda kuka ga title na wannan saƙon da nake so na isar a daidai wannan lokaci, na shirya isar da wannan saƙo domin wasu muhimman dalilai wanda tun jiya suke yawo a cikin zuciyana, wanda dalilin waɗannan matsaloli na abubuwan da suke faruwa na yanda ake taɓa alfirman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mutane ba su ɗauki kiman manzon Allah da martaban manzon Allah a komai ba. Kamar yadda muka sani, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman izala, Jala Jalungo, ya yi ɓatanci ga sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kafansa na fejin Facebook. Ya yi dogon rubutu yana ɓatanci ga sayyidatuna Amina da sayyiduna Abdullahi, mahaifan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan tsohon daga ne da mun daɗe muna fafatawa tsakaninmu da waɗannan mutane maƙiya Allah, maƙiya manzon Allah. Amma kafin komai, ba mu da wani lafazi ko martani ko raddi wadda za mu iya maidawa a maimakon wannan cin mutunci da ɓatanci da ake yi mana, ba mu da shi. Ba mu da wani lafazi wanda zai mai gurbin ɓatancin da wannan la'anannan mutum yake yi ga janabin manzon Allah da iyalan manzon Allah. Illa iyaka mu ce Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa. Wabittali za mu ci gaba da ɗaukan mataki na kausasa munanan addu'o'i ga wannan mutum, da wanda suke goya masa baya, da wanda suke mara masa baya, da wanda suke jin daɗin abin da yake yi. Saboda wallahi billahi al'azim, la ilaha illa huwa, sayyidatuna Amina ta fi mana uwanmu da ubanmu, ta fi mana duniya gaba ɗaya. Idan ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, babu wanda za mu iya muƙaranan alkhairinsa da alkhairin sayyiduna Abdullahi da sayyidatuna Amina. Wallahi babu, wallahi babu. Kuma babu ɓatanci ga manzon Allah da ɓatanci ga addinin musulunci ya ishi aibi, ya ishi abinda za a bakanta musulunci da shi. A duba waɗannan dattawa guda biyu wanda duniyan nan babu wanda ya taɓa zuwa da alkhairi kamar su, a yi musu irin ɓatancin da wannan la'anannan mutumin ya saba yi kuma yake yi. Ya taɓa raro sunan sayyiduna Ali ibn Abi Talib, ya yi zage-zage, ya yi ashare-ashare, ya faɗi munanan kalmomi, munanan kalmomi wanda kowa ya sani akan sayyiduna Ali ibn Abi Talib. To muna Allah wadai da wannan zalunci, muna Allah wadai da wannan ƙiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma muna Allah wadai da ƙungiyan izala da ta miƙe ƙafa tana jin ana ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Jama'a daga cikinsu suna zagin manzon Allah, suna zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma sun ja baki sun yi mindinkis, ba abin da suke cewa. Idan ka ji sun tada hayaniya, to suna son su tada hayaniya ne akan wani mutum bari'i wanda bai yi laifin komai ba, sai dai a dangana masa laifi, ko akan wani mutum wanda yake tona asirin irin munanan kullakullan da yake cikin tafiyan wanda ba su san Allah ba su san manzon Allah. Saboda haka mu a gurinmu al'umman musulmi gaba daya sayyiduna Abdullahi mahaifin manzon Allah ya fi mana ubanninmu. Sayyidatuna Amina mahaifiyar manzon Allah ta fi mana iyayenmu. Mahaifan manzon Allah ba a taɓa wasu nagartattun mutane kaman su ba a duniyan nan, sabila da su suka ɗauko mana alkhairin da babu kaman su a duniyan nan, shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منحدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مكم من سامو الفرماني درجة دمك سامو الفرمان يا أنسو شيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما كيتو يا تبتا ace annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo mana gata, amma bai zamo ma sayyidatuna Amina da sayyiduna Abdullahi gata ba. Kaskanci ya isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ceci al'umma, amma annabi ya gaza duk kyautan da Allah ya bashi na wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, yace kuma idzan la arda wa wahidun min ummati fin nar, ace annabi ya ceci al'umma kuma Allah ya ce zai bashi ceto sai ya ce ya ishe shi, amma annabi sallallahu alaihi wasallama iyayensa su gagara shiga cikin alfarmansa. Koma baya da zagi ya kare, kana tsammanin annabi zai ceci uwanka, zai ceci ubanka, zai ceci ƴan uwanka, zai ceci danginka, amma annabi ba zai iya ceton danginsa da iyayensa ba. To wallahi tallahi ba za mu yadda ba, wallahi ba za mu yadda muna zaune ana taba janabin manzon Allah ba, wallahi ba za mu yadda ba. Wallahi za mu dau mataki duk ta hanyoyin da ya dace a hukumance ga duk mutumin da yake jin wuyansa yayi kauri, ta yanda in yana son ya tada hayaniya zai zo ya taba mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna daidai lokacin da duniya tana ɗauke da farin cikin zuwan manzon Allah, wannan fasikin mutum ya zo ya ceta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suna ji ba su ce komai ba. To duk wanda ya ce iyayen annabi ƴan wuta ne, iyayensa ne ƴan wuta. Duk wanda ya yi ɓatanci ga iyayen manzon Allah, Allah ya la'ance shi, Allah ya tozarta shi, Allah ya kunyata shi, Allah Ubangiji ya nuna wa duniya kaskancacce ne shi. Iyayen annabi ba ɗan wuta ba ne. Iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ba ɗan wuta ba ne. Iyayen annabi babu wanda suka zo mana da alkhairin da ya kai abinda iyayen manzon Allah suka zo mana da shi. Babu. Babu. Me suka yi ma Allah? Dan sun haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Musulmi ba zai iya faɗan wannan maganan ba, ba zai iya ba. Wannan hadisi da suka dogara da shi hadisin Hammad ibn Salama hadisi ne wanda shugohan da yake cikin wannan hadisin ya fi a kirga, wanda malaman hadisi sun yi magana a kai. Abu kuma idan mai shubha ne barinsa shi ya fi alkhairi, a bar shi kar ma a yi magana a kansa shi ya fi alkhairi, indai abu mai shubha ne. Shubuhan da yake cikin wannan hadisi na Hammad ibn Salama shubuha ne da yawa, wanda huffazu makaranta hadisi a cikin su akwai al-Hafiz ibn al-Imam az-Zahabi ibn Hajar al-Hafiz as-Suyuti, duka sun bayyana illolin da yake cikin wannan hadisi duka, da shi kansa ma Hammad ibn Salama din duka an yi bayani, bayani gamsasshe, bayani na ilimi. Amma waɗannan mutane duk lokacin da suke so su jarraha mu sai su taɓa mana iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ba za mu yadda ba. Ba za mu zuba ido ma wannan abun yana ci gaba da tafiya ba, wallahi ba za mu yadda ba. Tunda in iyayenku ake zaga za ku ɗauki mataki ku kai mu kotu, idan mutuncinku ake taɓawa za ku ɗauki mataki, kun san hanyar kotu, kun san hanyar charge office, kun san hanyar station. Amma ku zo ana zaman lafiya kawai, ku dauko wannan abu domin kuna jarraha mu kuna tada zukatan mu kuna tada hankalin mu wallahi ba za mu bar ku ba fara mu yarda ba in dai muna cikin wannan doran kasan da ana taba janabin manzon Allah da irin wannan sifan to wallahi tallahi Allah ya dauki ranmu Allah ya dauki ranmu ba su da imani ba su da mutunci ba su san mutuncin na gaba ba ba su san mutuncin manzon Allah ba ga hadisin Ma'mar wanda hadisin Ma'mar ya fi wannan hadisi na inna abi wa abaka fin nar ya fi shi inganci ya fi shi ihtimalin abinda babu shubha a ciki wanda manzon Allah ya ce ma wannan mutum aina ma mararta bi qabri kafirin fabashshirhu bin nar duk yanda kaga kabarin kafiri ka masa albishir cewa shi dan wuta ne amma ba su dauko hadisin Ma'mar kwata kwata wannan hadisin dai da yake bore da ayoyin alqur'ani shi suka dauko suna kafa hujja da shi domin su yi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a takaice ni ba hujja nazo zan bayar ba ba hujja nazo dan bayar ba nazo ne nayi Allah wadai da wannan tsinannan mutum fajirin mutum kuma duk wanda yace zai taba manzon Allah wallahi tallahi a wannan duniyar da muke ciki a yanzu a Najeriya wallahi ya shiga ukun sa ba za mu rabu da shi ba ba za mu rabu da shi ba wallahi inda ran da za a taba manzon Allah mu kwanta mu yi bacci mai dadi to Allah ya haramta mana ganin wannan rana Allah ya haramta mana ganin wannan daren Allah ya haramta mana wannan kwanakin a daukirin mu kawai amma ka kirmusha idanka ka kirmusha zuciyanka menene gwanin tanka cikin fada cewa iyayen annabi ya mutane me gwanin tanka yana nuna rahaman Allah ne yana nuna gafaran Allah ne yana nuna meye ne yana nuna annabi ya gaza ba zai iya ba ba zai iya ceton iyayensa ba abinda kake so ka nuna wa mutane kenan to kai ka gaza annabi bai gaza ba sami'ina fi duha wala sawfa tu'da fa sarra qulubana zakal ata'u wa hasha ya rasulullahi tadha wa fina man yu'azzabu aw yusau in kai faranta maka rai yake haka to wannan mu zalunci ne a gare mu kuma muna da freedom mu ƴan ƙasa ne in za a ta in kai a gurinka ba masu martaba bane su mu a gurin mu masu martaba sun isa a gurin Allah idan kai a gurinka ka zage su ba wani abu bane to mu in ka zage su ka taba addinin mu ne musuluncin mu ma ka taba musuluncin mu ka taba idan kana jin zaka taba su ka kwana lafiya kai bacci ka miƙe kafanka kai munshari to mu idan ka fada ba mu bacci inda muna tafiya a mota zamu ji wannan magana da mu accident zai iya faruwa sabila da abu ne wanda yake da alaka kai tsaye da imanin mu yana alaka da imanin mu wannan shine kawai duk wanda yake jin zai taba martaban iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu wallahi annabi Muhammad ya zaga a gurin wallahi annabi ya bata yau ko mahaifinka mahaifinka yana ya mutu a arni ya mutu a arni yana tsafi a zo ana ce maka mahaifinka dan wuta ne ba za ka ji dadi ba ba za ka ji dadi ba ballantana shugaban duniya da lahira annabi Muhammad kaddara tasliman jadaliyan duka shin maimaita wannan kalma rukuni ne daga rukunan musulunci gyaran akida ne gyaran imani ne menene shi daya hasbina Allah wa ni'mal wakeel wadannan mutanen wasu irin namun daji ne su famali ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna qawla wal irin zuciya ne suke dauke da shi a kirjin su ya Allah ka kara ma annabi daraja Allah ka kara ma iyalan annabi daraja duk wanda suke son su yi batanci ga janabin mahaifin manzon Allah Allah ya tsine musu albarka Allah ya wulakanta su Allah ya tozarta su Allah ya hana musu bacci da daddare Allah ya saka musu damuwa Allah ubangiji ka toshe bakin da za su yi magana da shi Allah ka karya harcen da za su yi magana da shi albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah kaman yanda na fada ma ƴan uwa mun zo matakin da wallahi ba za mu bari ba wallahi ba za mu bari ba ba za mu bari ba ko tsumburbura muke bautawa bai halatta a taba mana ba in kana da wani hujjan ka zo ka faɗa abin da zaka faɗa akai amma irin wannan salo da irin wannan uslubi naka ci mutunci haka kwanakin baya Abbas Jega yayi batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi munanan kalmomi malam munanan kalmomi yana faɗa wa sayyidatuna Khadija munanan kalmomi ya sifanta manzon Allah da mummunan sifa na fatara da wahala wanda Annabi ya wuce haka wa kaifa tad'u ila ad-dunya darurata man laulahu lam tukhraj ad-dunya min al-adami muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajam wa min ajami akan duniya dai ba a ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sifanta shi da sifofin da su suke sifanta manzon Allah da shi ba ba su da imani zuciyarsu babu ruhin son annabi wallahi ba za mu yarda ba duk hanyoyin da za mu dauki mataki anan wallahi za mu dauka duk wanda yake cin zai taba wannan martaban ya kwana lafiya wallahi ya canja tunaninsa wallahi ya canja tunaninsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ugulik wal khatim lima sabaqana sidil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.